صلى الله عليه وسلم حديثي نغبا نا 147 وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وانا حديثنا ابو سعيد الله يبارك يا رويتو من السلام عز الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا سمعتم النداء in kun ji kiran sallah, wato ladan mai kiran sallah yana kiran sallah, faqulu ku faɗa misla ma yaqulu almu'adhdhinu kamar wada mai kiran sallah din yake faɗi, kenan ku yi hikaya yana faɗi kuna faɗi. Yace Allahu akbar Allahu akbar, kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar. Yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah, kuma ku ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah. Yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah, kuma ku faɗi haka nan ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yace hayya 'alas salah hayya 'alas salah, to nan ka ku ce hayya 'alas salah, ku ce la hawla wala quwwata illa billah. Yace hayya 'alas salah, kuce la hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah hayya 'alal falah, shima yace hayya 'alal falah, kuce la hawla wala quwwata illa billah, kuce la hawla wala quwwata illa billah. Yace Allahu akbar Allahu akbar, shima ku ce Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah, shima ku ce la ilaha illallah. To me yasa, wato in aka ce Allahu akbar Allahu akbar, ma'ana kiran sallah shine Allahu akbar Allah mai girma, Allahu akbar Allah mai girma. To kun ga ladan ya faɗi haka nan, kai ma mai sauraron mai kiran mai ladan sai ka faɗi. Ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ya ce na shaida ba abin bauta sai Allah, kai ma sai ka nana ta ka ce na shaida ashhadu an la ilaha illallah, na shaida ba abin bauta sai Allah, ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Hakanan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah, yace na shaida na tabbata annabi Muhammad manzo Allah ne, kai ma sai ka wadi hakanan ya ashhadu anna muhammadar rasulullah, na shaida na tabbata lalle annabi Muhammad manzo Allah ne. To da yace hayya 'alas salah, yace ku yi gaugawa zuwa ga sallah. In yace hayya hayya 'alas salah, ya ce ku yi sauri ku yi gauza zuwa ga sallah. To kaga kira na an ka yi, aka ce ai gauza zuwa ga sallah, To irin wannan aiki yana da buƙatar taimakon Allah. Don ba ka iya gauga ka zo ga sallah sai horewa Allah. Wani na jin kiran sallah an ce hayya ala sallah sai ya kwantin shi. Sai kwana. Ko kuma ya ci gaba da harkoki ne na duniya. Abinda a gaban shi. Ayi sallah a kare bai taho bai amsa kira ba. To kai da kaji mai kiran sallah ya kira ya ce ayi gauga zuwa ga sallah. Sai kace la haula wala quwwata illa billah. Ba mu da wani ƙarfi ba mu da wata dubara sai da taimakon Allah. Kenan muna neman Allah ya taimake mu da amsa wannan kira. Kun ga ya dace mutum ya nemi taimako Allah ya maida ƙarfi da dubara ga Allah. Kushiyarsa bai nana ta hayya ala salah ba. Haka nan daladan ya ce hayya ala falah. Ku yi gauga zuwa ga babban rabo. Domin sallah babban rabo ce. Sallah tana cikin abin da ka jawo mutum ya samu wato samun aljanna da babban rabo na lahira. Don da Allah ya ce kada aflahal mu'minuna ya faɗi masu sallah ciki ko allazina hum kashi'un suna yin hushu a cikin sallah. Kun ga masu sallah ta ƙwarai suna samun babban rabo suna samun shiga aljanna. To shi ma cewa ku yi gaugawa ga babban rabo maimakon ku ce na'am ga mu nan tahi sai ku ce la haula wala quwwata illa billah. Ba mu da wani ƙarfi ba mu da dubara sai ya taimaka Allah. Muna roƙo Allah ya taimake mu mai da al'amari gare shi ya ba mu iko amsa wannan kira zuwa ga samun babban rabo. To shi yasa ba a nana ta abin da ladan ya faɗi ba saboda muhimmancin wannan wurin. Akwai buƙata a nemi taimakon Allah. To amma da ya sake ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma kai ma sai ka sake faɗin haka nan Allah mai girma Allah mai girma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah kai ma ka faɗi wanda ya faɗi la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah. To kuma in mai kiran sallah yana kiran sallah ka saurarai ka faɗi abin da ya faɗi umurnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam za ka sunna ce. Sai hadisi na 148 akwai wata riwaya wadda ba nan ba cewa wanda ya ji ladani mai kiran sallah yana kiran sallah ya saurare shi kuma ya hikaya ta ya faɗi abin da yake faɗi. Bayan ladan ya ƙara kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'ata wa ba'ath muqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. To in mutum yayi haka halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu ceto na tashin al-qiyama. Kun ga abubuwa uku kenan wuri guda. Hikayan mai kiran sallah wato ka saurare shi ka yi hikaya ce ga saurarawa ga hikaya don in ka saurara ɗaya ba kai hikaya ba to har yanzu ba ka isar da wannan umarnin na annabi ba. A'a saurarawa za ka yi saboda kiran sallah zikirin Allah ne ambaton Allah ne ka saurari ambaton Allah kuma ka yi hikaya kana faɗin abin da yake faɗi sai waɗannan kalmomi guda biyu wanda mai askari yake cewa wayubdilul haya alata min alhawqalat wayubdilul haya ala min alhawqala. Kun ga haya ala shine haya ala salah haya ala salah shi kuma shi haya ala go. To hawkala fa la haula wala quwwata illa billah. Kun ga cikin dan gajeren zance cikin yan kalmomi sai an kai ishara zuwa ga la haula wala quwwata illa billah
da kuma hayya ala salati hayya ala fala ko wane an kaudi ya kalma guda labdi guda wanda ya tsaya matsayin to sannan bayan kai hikaya kuma ka roƙan mu annabi sallallahu alaihi wa sallama wasila wato wani matsayi ne babba wanda Allah zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ran tashin kiyama wanda cikin manzanni Allah shi dai ya samu wannan matsayin al wasilatu wash-shafa'a kuma shine muqaman mahmuda asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to sai hadisi na 148 wa haddathani an malikin an sumayyi maula abi bakr ibn abdurrahman an abi salih as-samman an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حضوا وانا حديثي وانا أبو هريرة رضي الله عنه يرويته يأتي من للي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يهود وانا مجنع قال ما يكي الله صلى الله عليه وسلم يأتي law ya'lamu an-nasu da mutane sun san ma fi nida'i la dabda a cikin kiran sallah was-saff al-awwali da sun san la dabda a cikin safin farko na sallah thumma lam yajidu kuma ya zan mutane ba za su samu safin farko ba za su samu matsayin ladanci ba a masallaci illa an yastahimu alayhi sai an yi kuri'a wannan yace ni ga zama ladan wannan yace ni ga kiran sallah wannan yace a ba kai bane wani yazo yace a duk ba ku za ku yi bane zan yi har sai an yi kuri'a inda har mutane sun san matsayin kiran sallah wajen Allah to koda sai an yi kuri'a ne to mutum ba zai yadda a bashi baya ba sai inda an yi kuri'a ta nuna cewa ba shi Allah ya ba wannan matsayin ba haka nan safin farko cikin sallah da mutane sun san ladar da aka samu a cikin safin farko kuma ya zan ga su mutanen masallaci kowa an yi tururuwa kowa yake safin farko ya kaso kuma bai yiwa kowa ya shiga cikin safin farko to ya za a yi sai an yi kuri'a to da mutane ba za su yadda a basu safin baya ba sai an yi kuri'a nan in kuri'a ta nuna mutum ya zama safi na baya sannan ne zai karbi kaddara cewa ai hukuncin Allah ne haka Allah ya nuna saboda an yi kuri'a bai dauki kuri'a ta shiga sun waro kenan da yadda za a yi ba sahu bi a cikin masallacin gaba ko sun kai shidda to inda mutane sun san daraja da lada a wurin Allah wanda aka ba wanda a cikin sun farko to a masallaci sai a zo tun bakin koha an yi kuri'a an sa safun daya sahu na daya in mutum goma na yana dauka akwai kuri'a goma ta masu shiga safin farko sahu na biyu shi kuma in mutum goma yaka dauka akwai kuri'a goma ta mutum goma da za su zauna safin farko haka nan kore sabo har na karshe duk abinda ka dauko ka tsaya nan abinda duk ka dauko shi an naka amma in ba haka ba babu wanda zai yarda a kere ni a ce ina safin baya to amma ina rashin sani ya haidare duhu rashin sani shi ga kawo wato wani ma yana cikin sauran kuwa sai ya jaye baya ce wani shiga sai ya jaye sai ya ce wani shiga wani ma a abin da yake gani shiga sun harkon nan ma mace shi za a yi sai ya ce kai mutane sun yawa bari in jaye wata sai ya jawo baya wani kuma kila abin da yake gudu shina cikin sauran harkon nan liman ya jawo shi akwai masu gudun a jawo zubo wasu wurare ko? to dattijon mallami ko dattijon tsoho kawai? ai to ai dattijan mallami ya kamata a ce kai abin ma dattijan mallamai sahun nan, saboda in an jawo mutum ya san in an jawo shiga abin da zai yi shina nan da yadda liman kuma in ta kawo dama shi bakin daga yake in liman ya jawo sai ya ce iso sallar liman, ba wanda liman zai ja ya ce ba ni dare ce amin ba. Wai wani babban bari da ya ce da ya hanga ja liman ya tsaya baya ga liman sai liman ya jawo shi. To sallar bayyanata ko lokacin da aka ce wala dhallin ya ce amin ko ba shi dena ba, to sai ya ce to ko lahina ya yi liman zai jawo shi, to haka da ya jawo ya ce ba ni ɗin ce amin ba. To kun ga safin farko yana da lada ƙwarai da gaske, saboda haka a rinka shiga safin farko a yi gasa. Wuri na wanda ya kamata a yi gasa a yi musabaka. Akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara kwaɗaitar da mu akan safin farko, yake khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, mafi alkhairin safin maza ga mazaje shine na safin farko, mafi sharrin safu ga maza na baya, musamman ma idan akwai safun mata can baya kamar masallatan da anka sa wa mata safu can baya ga maza. To kaga wanda a can baya cikin ƙarshen safun maza ya yi dab da mata kenan, ya yi makwabtaka da mata, to kuma ba a son mutum ya yi makwabtaka da mata ya kusance su, numfashi ne yana sharbat numfashin mata. To saboda haka ko babu mata cikin masallacin, to dai safin farko shi yahi ya yi mai bi mai wannan mai bi mai ya yi shi kuma mai bi mai har zuwa ƙarshe, wanda duk ya ɗauki safin ƙarshe cikin sallah to ya kwashi kashin ƙawaye kenan. Kun san kashin ƙawaye ko? Wato wai in ana rabo, in an kai rabo daga gyaɗata aka rabawa ko nama ne aka raba kashi-kashi, to ana ganin kashin da aka kusa ga mai rabo can gaba ga mai rabo, to ya yi gani ne shina ƙara mai shina ƙara mai ta wanga bai kai gare su bai ƙara wanga bai kai gare su, wanda a can nesa shi ko tunda ba kusa-kusa yake ga mai rabo ba to can kawai yake. To saboda haka yana yiwuwa a tsere mai, shi yasa Bahaushe yake cewa in ka ɗauki duna koma bayan abu sai ce ka kwashi kashin ƙawaye, idan galiban mai rabo ba kusa gare yake ba balle shi ƙara mishi. Yanzu sarkin hawa idan aka kasa sa naman sa an shi da babbar tabarma wadda kila katon sa na an gace mutum 50 za a hawa kashi, kaga aiko sarkin hawa ga tarin nama nan ga wanda yana ɗiba wani lokaci sai ya ce ku azamin ga wancan, ashe ka gaba sai an nuna bai ma kai gare shi. To amma waɗanga da aka kusa gare kaga in ya ɗobo sa a ɗaya kai, wasu kuma su jefawa zai ko ko ya ce kai ku azamin ga wani kashi can bai kai ga, to shi yasa dai Bahaushe ke ta kashin kawai. To wanda a safin ƙarshe ko ya samu sallah gaba ɗaya an tsere mai, ya samu ladar jami amma an tsere mai ga ladar safin farko. Sannan wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'iku suna yin addu'a ga mutanen safin farko, mutanen da a cikin safin farko akwai addu'a ta musamman ga waɗanda a dama ga safu su kuma, saboda haka daraja musa ga daraja. To mun ji magana kiran sallah da safin farko ko? To kada a mance muna magana kiran sallah ne, sauran abinda an kawo cikin hadisin ga duka an karanta su ne wato domin su biyo baya ga wato wancan magana kiran sallah. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri, da mutane sun san ladar da a cikin zuwa masallaci da wuri-wuri, kamar a ce azhar lokacin azhar tun kamin azhar ta yi da garje-garjen ranar nan zahe-zahen ranar nan
mutum ya taho tun kamin rana ta karkata tun ma lokaci da bai zo masallaci ya jira sallah sai ranar juma'a ce tun kamin lokacin juma'a ya kame ayi kira ya tai da wuri don ya zauna ya jira sallar juma'a shine tahajjud to inda mutane sun sallar da ake samu ga zuwa masallaci da wuri lastabaqu ilayhi da sun yi ganga zuwa ga wannan aiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu zuwa masallaci da wuri musamman sallar azhar mutum ya tai da wuri sannan sallar juma'a ita ma mutum ya tai da wuri ko kuma a sallace su da wuri walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi da mutane sun san ladar da a cikin sallar isha'i da sallar subahin sallar isha'i da sallar subahin wani ma'auni ne wanda ake auna imanin mutum da rikon shi ga addini da kuma sakusukunsa ga addini sahabbai sun ce su suna auna mutum in ba munafiki ne ba to zai rinka halartar sallar isha'i da subahin cikin jami'i da zaran sun ga mutum bai zuwa sallar isha'i cikin jami'i bai zuwa subahin to in za a sulistafi na munafikan gari to yana ciki in ma rajista an kai wa munafikai za su sahi cikin wannan rajista walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi da mutane sun sallar sallar isha'i da sallar subahin la atauhuma da sun zo musu walau habawan koda rarrahe ne koda da rarrahe ko kuma da jan gindi domin habau yana daukar dai tafiya wadda ba ta al'ada ba tafiya ta mara lafiya wanda bai iya tashi ya hauka hu ne sai ya ja gindinsa ko kuma ya rarrafa da goyen shi to kun ga ashe girman sallolin yana da yawa a wurin Allah kuma bai kamata mutum yana akwai wanda za a yi yate wajen sallar jami'i ba ya yi zaman shi bai tafi ba domin me domin gashi har da mara lafiya wanda bai iya rarrafa har da mara lafiya da bai iya tafiya sai ya rarrafa ko ya ja gindinsa to aka ce inda mutane sun sallar da a cikin wannan jami'i na isha'i da subahin to da sun rarrafa ko sun ja gindinsu sun tafi mun ji falala waɗannan abubuwa musamman ma kiran sallah sai hadisi na 149 wa haddathani an malik an al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub ana bihi wa ishaq ibn abdullah annahuma akhbarahu annahuma sami'a abu hurairah yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha suwiba bis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وانا حديثي إمام مالك يا روي توشي دقى علاؤ مالا علاؤ دا عبد الرحمن دا يعقوب شيكوما دقى بابان سيعقوما sannan ba shi dai ba ya karba wannan hadisi daga Ishaq da Abdullah annahuma akhbara wa sun bashi labari annahuma sami'a Abu Hurairah almajira Abu Hurairah ne su biyu sun ji wannan hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kula yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce idza suwiba bis salati sai aka yi iqamat sallah wato mutum yana kan hanya ko yana gida ya ji an ce kada kamati salah an yi ikama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ta'tuha ku musulmi ina hana ku kada ku zo masalla dan kun ji atar da ikama wa antum tas'una alhali kuna saurin kuna gudu kada ku tai wajen sallah kuna gudu wa atuha wa alaikum as-sakinah ku zo masalla kuna cikin natsuwa wato kuna bisa ga natsuwa natsuwa na kan an gane ko eh to ko mutum na tsoron raka'a ta kurce mai ko da mutun na tsoron raka'a ta kurce mai eh ko mutun na jin tsoron raka'a ta kurce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umurniya da ya tahiya kana tsuwa kashi gudu to ya za a yi tunda sai wani abu ya kurce mai sai wata raka'a ta kurce mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ma adaraktum fasallu abinda kun ka iske na sallan nan sai ku sallace shi tare da liman wa ma fatakum shi ku abinda ya kurce muku ko da kuka zo an yi wannan raka'a fa atimmu ku cika kun ga ai wannan mafita ba lada haka bida ba ka bi umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka da jami tunda ka umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka iske an kada sallar kai ta kai dai to bin sunna annabi bin umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka ladar wannan jami'i ko he da wannan jami'i fa inna ahadakum fi salati lalle dayan ku duka yana cikin sallah ma kana ya'midu ila salat matukar da yana dunin yana da nihin zuwa sallah ya taso daga gida ne ya taso ma masallaci wurin sallah to daga hitowa tai daga gida cikin sallah rubuta mai lada takin dama lada takin hauni a goge zulumin sa taki nawa mutun zai zambiya nawa mutun zai da gida ne zuwa masallaci kun ga zai tattaka tattaki mai yawa ko to ko ne taki ba gaban za yake ba kana cikin lada har ka zo masallaci an ji wannan umurni ko in mun ka ji an iqama mun taso zuwa masallaci mu zama cikin natsuwa mu yi tafiya cikin natsuwa ba a gudu za ka ga wasu suna gudu fartan fartan da gudu za ana kada raka'a ta kurce mini to ba sai kai haka ba ka tayi bisa ka hankali cikin natsuwa abinda ka iske cikin sallan nan sai a sallaci shi tare da kai abinda ya kurce maka kuma wanda baka na an kai sai ka cika watarwa kuma fa ma fatakum faqadu abinda ya kurce muku sai ku ramka shine malamai suke da bambancin fahimta tsakanin wannan lafuza guda biyu fa atimmu ku cika da kuma faqadu ku ramka zan karanta muku sharhin zurqani mujiya imam az-zurqani ya faɗa game da wannan fama adarakatun fasallu wama fatakun fa'atimu to sai mala yace fa'atimu ay akmilu ma'ana ku cika ku kammala wa fi riwayati a wata riwaya kuma faqadu kuramka wal ula akasaru riwayatan wancan fa'atimu mala yace shi riwaya ta hewa akai ne wa a'mala malikum fil mashhur fi madhhabihi ar-riwayatayn mala yace imamuna malikin yayi aiki da wayannan riwayoyi guda biyu duka ya hada su cewa ku cika din nan da kuramka bi yayi aiki da wayannan riwayoyin ya hada su lokaci guda yayi aiki da su amma wasu malamai sun dauki fa'atin mu kawai wasu sun ka dauki faqadu kawai za ku ji bayani akan wannan taqala sai imamu malikin radiyallahu anhu yace ya kajil qaula in mutun yazo raka'a ta kurce mai ta farko ko raka'a bi na farkon sallah sai ta kurce mai ya samu bi na karshe to abin da zai ya kajil qaula shiramka abin da azance cikin sallah akwai qaulu kamar kabarbari da sami Allah al-Muhammadu wannan duk kaulu ne duk magana ne amma waya bainil fa'ila amma aiki shi yayi bina'i ya gina bisa gane sai ya gina bisa ga aikin da ya samu na liman sai ya dauki aikin liman ayyukan liman rakawain liman sai ya dauke su a matsayin su an na farko sai ya azo wannan abin da bai samu shi kuma ya biyo baya gare shi an gane ko to karatun alqur'ani fatiha da sura ai cikin kaulu yake ko to sai an kace yana cikin abin da za a ramkawa shi na cikin abin da za a ramka
abinda an fassara wannan magana in mutun yazo ba ba magariba muka yi ba yanzu to sai raka'a farko ta magariba ta kuce mutun raka'a farko to yan anka ce shiramka karatu da kabarmari da sami Allah alamin hamidun baramka su anka ce shi ma hiramka su ko to yanzu wannan raka'a tunda ramka maganganu zai ashe sai yayi karatun Fatiha da sura bayyane tunda haka liman yayi kuma kaulu an ce yakadil kaula waya min fi'ila don haka in mutum ya tashi sai ya kawo raka'a Fatiha da sura bayyane don haka liman yayi ta amma kun ga shi tsayi da ruku'i da sujuda wannan bina'i dai zai ya dora sai ya zan yayi shi ya aza shi kawai kamar wanda wancan zai kamar da albanin musalli zai kun ga ai bai da wahala ko to idan mutum yazo yace a asance zai yi ya doka cewa a timmu kawai kenan sai ya ce ah to wannan raka'a da ya samu ta farko eh ta biyu ko ita an matsayin ta daya gare shi ita kuma ta biyu din wanda ba ta da sura ita an matsayin ta biyu gare yanzu kenan ta karshe ta zai kawo mai Fatiha da sura a mai Fatiha kawai kuma asirce kun ga cikin sallah tai raka'a guda adda sura raka'a biyu su kuma ba su da sura kuma wannan shi a fahimta wani daga cikin malamai yace shi haka yake ganin an ma'ana fa a cikin mu don haka cikawa ɗaya za ya yi kuma ya ɗauki wannan abin shine a ƙarshen sallah mazhaba uku akwai game da wannan akwai mazhaban Imam Shafi'i akwai mazhaban Abu Hanifa akwai mazhaban Imam Malik to mun ji mazhaban Imam Malikin ko duk wanda ya karanta littafan mu na mazhabin Malikiya tun daga Ahbari Ismawi Yazziya Risala Irshad wanda ake cewa Askari Misbah Salik Ibn Rushdi Muhtasar al-Khalili Hamm al-Mudawwanatul Kubra haka aka fassara mana cewa in mutum yazo wajen sallah ya raka'a guda ta kuce mai in raka'a guda ta kuce mai to in liman ya ƙara sallah to wannan raka'at in zai ranka ta to zai gina ta bisa ga wanda take ga liman in wajen bayyana na ya bayyana in kuma asirta na ya asirta amma dai raka'a farko mun san akwai Fatiha da sura gare ta haka muka karanta ko wannan kuma babu wani rikici gare mu kowa ya san haka ya gane haka ko a karamin almajiri bai samun rudu ga wannan ko ina tsammanin kai ko wanda bai karatu ba sauraron mallamai ɗaya kai ni zai zo wajen sallah haka ya kai ko to daidai ne ba wai kuskure na an kai ba daidai na kuma bisa ga hadisi an kai aiki kuma hadisin nan wannan da kake ta shi a hujjarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma fatakun fa'atimmu to Imam Malik yayi aiki da shi ya gama da riwaya ta biyu amma fatakun faqadu don haka sai ya aiki da hadisin da riwayoyi ne guda biyu gaba ɗaya sai yace ba kadal qaula wa banal fi'ila na'am eh in samu raka'a guda raka'a guda ɗaya mutum ya samu ko ga isha'i to kaga raka'a guda ya samu ta ƙarshe to in ya tashi wato abinda zai fara yi shine raka'a mai Fatiha da sura bayyane
sai ya zauna yayi tafiya. In ya tashi ya kawo raka'a mai Fatiha da sura bayyane, sannan ya kawo raka'a guda mai Fatiha kawai can ƙarshe, Fatiha kawai babu sura, sai shi tafiya ya sallama. Suna jere. An gane ko? To haka zai yi. To kuna tare da Malam Furqani ko? Ya ce ya kadal kaula wa ibn al-fi'la wa anhu baniyan fihi ma amalan bi riwayati Fatimu wa alaiha Shafi wa anhu baniyan, kuma akwai wata ruwaya ita ma da aka karbo daga imamu na Malikin cewa yayi bina'i. An gane ku? Yayi bina'i amalan bi riwayati Fatimu, yayi aiki da riwayar Fatimu. Kenan imamu na Malik ma akwai wata fatawa da an ka samu gare cewa shi ma ya ce a wata riwaya a tika. Mun ga fassarar tikawa shi ne mutum ya ɗauki abin da ya samu shi a farkon sallah, wannan da zai tika shi a ƙarshen sallah. Wa alaiha Shafi'i, kuma cewa a tikan nan shi ne mazhabar imamu Shafi'i. An gane ku? Shi ne mazhabar imamu Shafi'i. Hamlan li riwaya ta faqadu alama anil adai, shi imamu Shafi'i ya san da waccan riwaya, ya san riwaya Fatimu, ya san riwaya faqadu, wai sai ya ɗauki riwaya faqadu alama anil adai cewa ba wai rankon sallat ana nufin wai wadda take karanka ta ba, a'a ka bayar da ita dai, wai sai ya zan faqadu ma'ana al'ada, bayar da wannan aikin, a yi wannan aikin. Wal faragu, da kuma karewa a yi sallah a kare ta, kada a batta guntuwa ba tare da an cika ba. Fala yughayiru qawluhu Fatimu, don haka babu bambanci tsakanin faqadu da Fatimu a wajen imamu Shafi'i. Li'annahu idza tahada makharajul hadisi, shi imamu Shafi'i ya ce ɗan hadisi ya zan mahita ta yi guda ce, wuri guda ya fito. Wa khatulifa fi lafzihi fi lafzatin minhu, amma an kai saɓani ga wani lafzi cikin wannan hadisin. Wa amkana raddul ikhtilafi, kuma yana yiwa a maida saɓanin nan ila ma'anan wahidin zuwa ga ma'ana guda. Wato wannan lafzin da aka samu saɓani kamar Fatimu da Faqadu, to tunda yana yiwa a ɗauki ma'anarsu guda sai ya zama babu saɓani cikin hadisin, to kana aula yin haka nan shi yake. Wa huna kazalika, shi imamu Shafi'i ya ɗauki wannan mas'alar ita ma haka ne, don haka sai a ɗauka cewa amma fatakum faqadu ma'anar shi wato fa akamilu, shi ma daidai yake da wancan Fatimu, ma'ana dai a yi kokari a cika sallar ya zan ta kammala raka'o'in da babu an yi su. La'anna alqada'a, yace saboda shi qada, kalma alqada'u ramko, wannan kalmar wa in kana yutlaqu ala alfa'it galiban, duk da cewa ana cewa a ramka abin da ya kubce, lakin na hudu talako, duk da haka nan ana amfani da kalmar alal adai aidan, a ce a bayar da abu, ba ma'anar cewa ramko za a yi ba, a bayarwa. Waya ridu bi ma'anar faragi, kuma alqada'u din nan ramko shina zuwa da ma'anar ada'u, bayar da abu, kare shi, da kaulihi ta'ala, kamar yadda ya zo cikin alqur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa suratul Juma'a, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, to fa idza qudiyatis salatu, za a ce in an ramka sallah ko ko in an ƙare sallah, kaga nan ya zo qada'u, ya zo ma'anar faragu. Kun ga imamu Shafi'i ya yi hujja da wannan cewa qada'u yana zuwa ma'anar ramkawa, kuma yana zuwa ma'anar kammalawa da ƙarewa. Allah ya saka da alheri. Wa anhu yakunu qadiyan fihima, kuma an ruwaito wata riwaya daga al-Imam Shafi'i cewa mutum dai wanda bai samu raka'a guda cikin sallah ba, wani abu ya kubce na farkon sallah, to shi ma qadiyan zai zama mai ramka fihima. Kun ga shi Imam Shafi'i shina da fahimta ta daya wadda an karwaito, cewa ya ce ka cika sallar, ka ɗauki abin da an na farko,
ya zan shi a ƙarshe yanzu kene yanzu in mutu ya taho ga wannan riwaya mutu ya zo wajen sallar isha'i bai samu raka a farko ba bai samu raka a ta biyu ba ya samu ta uku da ta hudu in ya tashi mi zai yi ya zai yi in ya dauki waɗannan biyu da ya samu su a farko to kenan mi zai yi kenan biyu din nan da zai yi tunda ba ranko zai yi ba bina'i na zai yi sai ya dauki biyu din ta su aka mu masu fatiha da sura wuri ne tunda su a farko gare don sai ya kawo biyu masu fatiha ba ta
kenan sallah sai duk babu sura ko guda ce duk fatiha a cikin sallah to tunda daga Imamu Shafi'i ya ga samu wannan fasara kuma mujtahidi ne malami ne wanda yana faɗi a saura yayi to amma kuma akwai riwaya daga Rabi'a kai adai kadai shi ma Imamu Shafi'i akwai
ta riwaya daga Rabi'a kamar da Imamu Az-Zurqani ya faɗa cewa ya ce kadai ramka don haka isha'i din nan tun
da an kai farko can mai fatiha da sura ne kuma bayyane to ko nan kai su fatiha da sura bayyane ka ga nan ya hada ne Imamu na Maliki kuma sun yi tarayya wa bihi qala Abu Hanifa shi Abu Hanifa shi an ka samu riwaya guda da gare shi matsaya guda gare cewa ka dai ramka abin nan da ya kuce ma wanda yake kai shi shi an masaba Abu Hanifa wa bi hadha tanbihu aw a cikin wannan hadisi akwai fadakarwa li dafa imata wa hama anna an-nahya inma huwa liman lam yaqaf fawta ba'da salati wato cikin wannan hadisi akwai fadakar da wucewa
kada mutun yayi wani tunanin cewa to mutun yana barin sauri gashi in bai yi sauri ba wani abu na sallah yana kubce mai kenan koda wani abu na wata raka'a tana kuce mutum duk da haka nan dai taki guda tattaki guda guda ba tare da gudu ba malai ce eh saboda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'malu ya sala ala yace kalamna abdul bar babban malami ibnu abdul bari ya ce alwajibu ayil matalub abinda amma wajibi abinda shari'a ke neman mutum mai sallah shine itiyanu salati bis sakinati mutum ya zo wurin sallah da natsuwa walau khafa fawataha koda yana jin tsoron sallar jami'in ta kubce mai bai samu komai ciki ba li amrihi sallallahu alaihi wa sallama bizalika saboda manzo Allah ya yi umurni yace kai haka ka taho da natsuwa kaka zo da gudu wa huwa al-hujja kuma wannan shi al-hujja maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hujja ita ce madogara khilafan liman jawaza sa'ya sabanin wani mallami da ya wajauta cewa ko ya halatta cewa kana yin gudu li khawfil fawati in kana jin tsoron kucewar sallah ko kucewar raka'a ta sallah malam yace a'a a dai bi wannan magana ta manzo Allah shi ya kamata wa kada akada zalika bi bayani al-illati bi qawli wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani abin da yasa aka ce ka so cikin nutsuwa fa inna hadakum fi salati lalle dayan ku yana cikin sallah ma kana ya amiru ila salati matakan da yayin yin zuwa sallah ai innahu fi hukmil musalli ma'ana in ka taso kana kan hanyar ka daga gidanka ko daga wurin da kake ofishinka ko shagonka to in ka taso masallaci hukuncin mai sallah kake kana cikin tayya mai sallah na annan ga tayya ko kashe ka ya kake mai sallah in ma Allah ya dauke ranka ka hanka tayya masallaci to zaka tashi cikin wanda cikin masallata domin ka mutu kana sallah don haka babu dalilin gudu fa yambagi lahu itimadu ma yambagi lil musalli itimadu don haka wato ya kamata ga wanda ya taso yana sallah ya taso ma masallaci zai na sallah to ya dogara akan abinda mai sallah yake dogara akan shi wacce nabu sannan ya nisanci ma yan bagi lahu ishnabu duk abinda ya kamata mai sallah ya nisanta
shi ma ya nisance shi wa nabbaha bi hadha kuma har yanzu mun samu tambihi da wannan ala annahu law lam yudrik min as-salati shay'an koda a kaddara wanda ya taso masallaci zuwa sallar jami'i bai samu komai cikin sallar ba la kana muhassilan li maqsudi to ya cimma buri ne li kaunihi fi salatin dan dama yana cikin sallah wa adamul isra'i aidan yastalzimu kasarat al-khuda kuma daga cikin dalilin da yasa anka ci kakkai gudu rashin sassaurin nan zai sa ka samu yawan zambiya kaga tattakinka takinka in kai gudu zaka zalka wa kago ka rage makan kalada amma in kai tahiya ta al'ada takinka da zambiyarka za su zama su yawa kayan kai so masallaci wa huwa ma'ana maqsudin li zatihi kuma shine ladan na ita ta aka nema a same ta waja'at fihi ahadithun taqaddama shay'un minha to wato akwai hadisi da suka zo game da ladar tafiya zuwa masallaci zambiya zuwa masallaci akwai wasu da suka gabata can baya akwai hadisin da muka karanta cewa ala unabbi'ukum bima yukaffiru bihi Allahu sayyi'at ko kuna son in faɗa muku abinda Allah yake karkare zunubai da shi sabai suka ce na'am to daga cikin abinda ya gaya musu ya ce isbagul wudu cika arwalla wa kasarat al-quda ila salati da yawan zambiya zuwa ga sallah kaga an yi bayani yana cikin abinda ake samun lada mai yawa gare shi wa aka samu a samu karkarar zunubai da shi hayace fazalikum ar-ribat wayanna abubuwan cika arwalla lokacin da mutum bai san taba ruwa kamar kontoro da kuma yawan zambiya zuwa masallaci gidanka na nesa ga masallaci amma ka tattaka ka kai ka samu sallar jami'i yace kamar matsayin jihadi yake ribadi yana matsayin ribadi ka san ko ribadi jihadi ba wasa bane to wa fi sahihaini ya zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim an anas wato daga anas anna bani salamata aradu an yatahawwalu an manazilin akwai wata kabila da an madina wanda ake cewa banu salama sun yi niyyar su canza shiya su canza gidaje gaba dai su sai wani hegi su gina gidaje can kusa ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yanzilu qariban min annabi sallallahu alaihi wasallama fakariha an ya'ru manazilahum ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku canza kada ku bar wannan gidajen da an nesa ga masallaci yace ya bani salama ya ku kabilar bani salama ala ta tasibuna asarakum shin ba ku tsururin lada ba ku neman lada da sawun ku da tattakin ku da zambiyar ku zuwa masallaci ai yawan tahiyyar nan karin lada ne yawan lada ne gare ku daukaka ne gare ku fa kamu don haka sai suka tsaya ta inda suke wala muslimin an jabir muslim ya yi riwaya daga jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu fa qalu ma yasuruna idza kunna tahawwalna da suka ce akai to mi a farin ciki gare mu in mun canza ma'ana ba za mu canza ba tunda annabi ka ba mu wannan falala da wannan romuwa ta ladar zambiyan mu zuwa masallaci mun zauna inda muke wastadalla bihi al-jumhur ala husuli fadl al-jama'ati bi idraki ayi juz'in min as-salati wato malamai magabata sun yi hujja da wannan hadisin cewa hadisin ya gwada mana cewa mutum na samun falalar jami'i ko da juz'i na ƙarshe na sallah ya samu wato indai mutum ya samu raka'a guda cikin sallah ko kuma wani yanki daga cikin sallah to ya samu jami'i li qawlihi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fama adarakatum fasallu abinda duk kun ka iske cikin sallah ku sallace shi kamar wannan yana nuna kenan ita ladar jami'i kana samun ta koda ta hiya dai ka iske ko zaman karshe dai ka samu cikin sallah ba wani yanki ne daga sallah ba to ka samu ladar jami'i walam yufassil baina qalilin wa kaseerin ba a bambanta abu mai yawa cikin sallah wanda ka samu ba ko dan kadan wakila wasu malamai suka ce innama yudriku fadlaha bi rak'ati ai wanda ka yi samu ladan jami'i kan wanda iska raka'a guda cikin sallah haka wasu suka ce wa huwa mazhabu maliki kuma wannan shi an mazhaba imamu maliki radiyallahu anhu la hadisi sallah hadisi sallah saboda akwai hadisi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adaraka raka'atan min as-salati wanda ya iske raka'a guda daga cikin sallah faqad adaraka as-salah to hakika ya cin maladar sallah wa qiyasan alal juma'a kuma ana iya kista wannan da juma'a domin ita juma'a baka samun juma'a sai in ka samu raka'a guda cikin juma'a wastudilla bihi aidan kuma ayi hujja da wannan hadisin ala qalbi dukhuli ma al-imami cewa ana neman ka shiga sallar liman in ka zo masallaci ka iske ana jami fi ayi halatin wajada alaiha kowane hali ka iske liman kakka jira ka ce sai an kai wuri kazafin nan yanzu kun san wani in yazo iske ana jami sai iske raka'a ta kuce mai an ce sami Allah alaman sai ce to kaga raka'a ta kuce sai shi tsayi ne kamar alif sai tsayi ne sai an yi sujada an dauko an kare sujada an taso in an kai koma tsaye sannan ya ce to Allahu akbar sai ya ga kamar wani aikin banza na zai yi a'a duk inda ka iske liman in cikin ruku'i ka bi shi in ya ce sami Allah alaman kai kabbara ka bi shi in ya kai wajen sujada ka bi shi in zamana yake kai kabbara ka zamana tsayi ne zai to kaga in yayi tsayi ne ya zama wannan irsa a raka zaman karshe an kai zama an ce an kuɗe ba da shi ba amma kun ji can baya an ce fa wasu malamai sun yi hujja da wanga hadisi ma a darakatun fasallu wa ma fatakum fa'atimmu duk abin da ka iske cikin sallah ka bi in ka bi kuma ka samu ladar jam'i haka wani wasu malamai suka ce kaga in kai tsayin ka halli mai sallah mai kace to mu sai mu yi namu jam'i to an ci gwari ba da kai ba an ci za a raba ganima ba da kai ba to wa asarahu minhu ma akhrajahu na abi shayba arajulin min al-ansari marfu'an kai akwai wani hadisi da ya fito mana karara da nuna ana neman kai masallaci in ka zo ka iske liman na sallah duk inda ka iske shi bishi wani cikin sahabbai mutanen Madina ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man wajadani qa'iman aw raki'an aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana alaiha man wajadani qa'iman annabi yace masa sahabbai duk wanda ya same ni ina tsaye cikin sallah aw raki'an ko ina cikin ruku'i aw sajidan ko ina cikin sujuda falyakun ma'i to ya kasance tare da ni ala halati bisa ga halin nan nawa allati ana alaiha wanda nake akai wastudilla bihi aidan kuma wanga hadisin da muka karanta malamai sun yi kafa hujja da shi ala anna ma adarakal imama raki'an cewa duk wanda ya cimma liman yana ruku'i lam tu sablahu tilka raka'a lil awli bi itimami ma fatahu wasu suka ce ashe dan ka samu ruku'i baka samu tunda tsayi cikin ruku'i ne ya kuce ma to sai ka ranka wannan raka'a ba ku taba ji wannan karatu ba ko a ce ka taho wajen sallah ko da ka taho liman yayi karatun fatiha yayi sura ba kanan ya ce Allahu akbar yayi ruku'i sai ka taho ka samu ruku'i to ka samu ruku'i ta bi umarnin annabi tunda ya ce duk abin da muka iske ana ciki ne ku yi amma abin da ya kuce muku kuramka kenan tunda karatu fatiha da sura ya kuce ma wannan raka'a baka same ta ba amma wanga sabon karatu na to mun ji amma tunda dai har akwai malaman da sun kace
musamman ma masalan malikiya wanda muke biya sun tafi akan cewa manta da karatun Fatiha da sura da an kai baka nan ko da Bakara ta an ka jaye cikin tsayin nan ko Bakara an ka ja an kai dogon tsayi baka nan an kai to in an kai ruku'i ni mai ce Allahu akbar kai ma kar tokace Allahu akbar kayan ya taso kai ma kai ruku'i sannan ya taso ka taso tare da shi ka samu wannan raka'a saboda annabi ya ce ma adaraka raka'atan min salati faqad adaraka salat wanda ya iska raka'a guda cikin sallah to ya iska sallah wanda ya dauki wannan ya ce ai raka'atan ruku'i yake ni wanda ya samu ruku'i cikin sallah ya samu wannan sallah to amma wanga malamin da ya ce in baka samu karatu ba na Fatiha da sura baka samu raka'a ba yace hujja dai saboda manzo Allah ya ce ma fata kun fa a cin mu duk abin da ya kuce muku ku cika shi to tunda Fatiha ta kuce ma ku sai kai wannan tsayi Allah ya saka musu da alkhairi to wannan hadisin fa akwai fa'idodi da yawa ciki wa kada fata huru ubul qira tsayi ya kuce mai da karatu fi wa huwa qawlu abi huraira kuma wannan tun cikin sahabbai akwai masu wannan fahimta akwai Abu Huraira wa jama'atun da wasu malamai wa kasaruhu Ibn Huzaima Ibn Huzaima ya zabi wannan ra'ayin wa gairu wa qawwamu taqi suki kuma malam suki cikin malaman musulunci Imam as-Subki shi ma ya karba wannan magana wa hujjatul jamhur amma su malamai mahi yawa da suka ce akan cewa a dan tsayi ya guce ma da karatun Fatiha da sura za a ce sai ka rauka ruku'i a wannan raka'a ta ta ishe ka ruku'i ne ya ishe ka sun ce abinda a hujjar su hadisu Abi Bakarata shine hadisin sahabi Abu Bakarata radiyallahu anhu lamma raka'a duna safi lokacin da yayi ruku'i can baya ga safu yazo ya ga in bai samu ruku'i in bai yi ruku'i ba can baya yace sai ya shiga cikin safu to za a taso ya raka wannan ya rasa wannan raka'a to sai yayi ruku'i can baya bayan yayi ruku'i sannan ya tashi ya shiga cikin safu ko ya dudduka ya shiga cikin safu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma fadan lada amma kaka saki yin hakan kaga annabi bai ce mai komai wannan raka'a ba tunda bai ruku'i da ya samu ciki ruku'i da ya samu ko shi sai da ya duka da can baya bayan ya ruku'i ya duduka ya shiga cikin sahu amma annabi ya ce mai to sallarka ta yi kuma ka samu wannan jami'in amma dai kakka sake yin haka nan ka bari sai ka shigo cikin sahu sannan kai tabbara harama walam ya amurhu manzo Allah bai umurce shi ba bai adadi tilka raka'a ta sai ya sake wannan raka'a wa kada taba amalikan fi riwayati hadhal hadisi an al-ala isma'il bin jafar qala akhbarana al-ala rawahu muslim wato wannan riwaya da imamu maliki tayi ta wannan yayi ta wannan riwaya na wannan hadisi na fama adarakatum fasallu wa ma fatakum fa'atum fa'atimu to akwai riwayoyi da wasu da suka bi imamu na malik ga wannan riwaya suka yi riwaya daga mala ala'u akwai mala isma'il dan jafar yace akhbarana al-ala'u yace ala'u ya bani labari rawahu muslim bi lafzi kuma imamu muslim ya rawaito wannan hadisi daidai wanga lafzi na imamu malik wa huwa fi musnad ahmad kuma akwai wanga hadisi cikin musnad na imamu ahmad wal kutubus sitta sannan littafan nan na hadisi guda shida wanda aka ce ma sittu sahih akwai wanga hadisi ciki duk sun rawaito shi min turkin daga hanyoyi daban-daban ana zuhuri daga imamu zuhuri ana abi salama daga abu salama ana abi huraira daga abu huraira bilabzi amma an yi riwaya idza uqimatu salat wata riwaya ta zo cewa idza uqimatu salat dan an katar da sallah aka yi kama fala ta atuha kada ku zo musalla wa antum tasawuna kuna gudu wa atuha ku zo musalla wa antum tamshuna kuna tahiya ta al'ada wa alaikumus sakinatu kuna masu natsuwa wa ma adarakatum abinda kun ka iske fa sallu ku sallate shi wa ma fatakum abinda ya kuce muku fa atimmu sai ku cika shi to walhamdulillah kuma wannan shine karshen abinda zamu karanta a cikin wannan darasin sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama zamu tashi hadisi na 150 a cikin wannan babi na annida wato kiran sallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh